daidai lokacin da hukumar zaben Najeriya INEC ta fito da jadawalin fara kamfen da zaben 2019, mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa na Najeriya Ibrahim Magu ya yi taro da kungiyoyin fararen hula waɗanda suka ba hukumar shawarar ta karkarewa ga kamfen din hana waɗanda ake caji da laifin cin hanci tsayawa takara. Magu a taron, wanda kazalika ya samu halartar lauyoyi, ƴan jarida da Mike Obi Ezekwesili BBOG da Danny Imanyawu, ya ce barazana ga rayuwarsa ba za ta hana shi diran miki a kan ɓarayin biro ba.
Ba munafurci, ba zalunci, aiki ne in baka tsaya yanzu kai aiki da kai wato ai kai musu ne to wallahi baya abin nan ba kuma Allah ne ke taban ran mutum Allah ke bayarwa dan haka bai dame ni ba kuma wallahi each time wannan abin ya taso sai in ji kaman ka sa mun alura ne karfi na aiki
bai mago akwai shawarin da wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron nan suka bayar cewa a sanya ido a hana duk waɗansu masu cin hanci da rashawa na shiga cikin harkokin siyasa musamman ma ga lokacin zaɓe ya kan kasu ya ka dauki wannan kira
yana da kyau kwarai ya za a zaɓi ɓarayi ba zai yi ba ai mutum ka san ɓarawo ne ya ɗauki kuɗin jama'a kuma ya zo ya biya kuɗi abin nan shiga duk wanda za su koma ya zamanto cewa mutanen kirki ne ba ɓarayi ba
da yake magana a taron lauya mai zaman kansa Dr. Aminu Gamawa ya nuna damuwa ga yadda gwamnatin APC ba ta dage wajen tabbatar da Magu cikakken shugabancin hukumar ba
kuma babban dalilin saboda a cikin gwamnatin ma na kusa da shi shugaban kasa akwai waɗanda suke wa abin kafar angulu in har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC suna zuwa dauke su da muhimmanci to wannan yaki da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi to dole a yi shi ba sani ba sabo babu dan gida babu bako duk wanda aka tabbatar da cewa yayi laifi a hukunta shi amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su wasu kuma za a ce za a musu hukunci to shine sai kaji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki fatar mu shine shugaban kasa Allah ya bashi damar aiwatar da alƙawari da ya dauka na cewa za a yaki cin hanci da rashawa
haka ne shi ma shugaban kungiyar kwadugon Najeriya NLC Comrade Ayuba Babba ya danganta rashin walwalar ma'aikatar gwamnati da illar cin hanci da rashawa
dole ne a ba hukumar EFCC goyen baya 100% matsalan da Najeriya take ciki yau ba wai dan ba mu da tattalin arziki bane ko biyan ma'aikata da pension da kaga ba a yi a wayan suraren ba wai rashin kuɗi bane lalle har yanzu cin hanci da rashawa shine ya kawo haka mun ga muhimmanci yaki da cin hanci da kuma rashawa dole ne mu zama mu ne muke kan gaba kaga cewa an kwato yancin ƴan Najeriya musamman ma ma'aikata da masu aikin pension
shi ko tsohon shugaban jam'iyyar Labour don Iman Yawu ya bayyana wannan ra'ayi
the fight against corruption is not left and should not be left in the hands of Ibrahim Magu alone.
Yaki da cin hanci da rashawa ba aikin Ibrahim Magu bane shi kadai. Akwai waɗanda ke zagaye da shugaba Buhari da ke hana ruwa gudu.
He still has time, but my problem is that
lokaci bai kure wa shugaban ba don yin gyara. Kai, ina ganin ba ma zai gyara ba.
But I know he will not do it.
In ji Iman Yawu, Nasiru Adamu Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.